yayin da yake shirin kammala league a nahiyar turai na kasashe daban-daban a jiya bangaren premier league na kasar ingila a mako na 35 a jiya kungiyar kwallon kafa ta brighton and hove albion sun tashi canjar 1-1 tsakanin su da tottenham ita ko kungiyar kwallon kafa ta bournemouth a yau za su saba tare da kungiyar kwallon kafa ta manchester united ne da misalin karfe 8 sauran kwata na yammaci agogon nigeria niger kamar da kasar chad a can kasar spain ko bangaren la liga mako na 33 a jiya kungiyar kwallon kafa ta salta jiko sun canja rasu da biyu da kungiyar kwallon kafa ta barcelona wanda hakan ya janyo har yanzu barcelona take matakin wasanni 33 ba tare da an samu nasara a kanta ba kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona ko sun tashi canja rasu babu ci tsakanin su da Sevilla Villarreal ta samu nasara a kan lagarin da kwallo 2-1 a yau zafafa ta wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Valencia da kungiyar kwallon kafa ta Getafe da misalin karfe 6 na yamma har ila yau a wannan lokacin Espanyol za su karbi hukuncin Eibar da misalin karfe 8:30 kuwa na dare agogon Najeriya ne da kamar da kasar Chari kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao idan muka dawo bangaren ɗan wasa kuma a labarin da ke zuwa gaban mu ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta PSG ɗan kasar Brazil mai suna Neymar na shirin dawowa filin Atletico a watan 17 ga watan Mayu shekara 2018 sakamakon jinyar da ya tafi na sawunsa a yayin da yake bugawa kungiyarsa ta PSG wasa a ranar 24 ga watan Fabrairun 2018 da muke ciki ɗan wasan dai ana sa ran zai murmure wanda zai samu damar fafatawa a gasasshen kofin kwallon kafa ta duniya wanda za a yi a ƙasar Rasha wanda ake ganin wasan da kungiyar kwallon kafa ta Brazil za ta fara da ƙasar Suwizila ranar 17 ga watan Yuni ɗan wasan zai iya fafatawa a wasan a bangaren Venezuela sai ranar wasan duniya kuwa Manchester United ta ce za ta sai ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar ɗan wasan tsakiyar da suna Fry domin ya mai gurbin ɗan wasan ta Pogba wanda yanzu haka Manchester City take sha'awar gari ita ma ta ɗauko wannan ɗan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar Donetsk ita ko kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ce za ta sai ɗan wasan tsakiyar na Manchester United Pogba wanda dama da ita aka yi takara sai dai kungiyar ta ce ko kuma shugaban kungiyar Florentino Perez ya ce lallai sai dai ɗan wasan za a rage masa kuɗi a yadda ake biyan albashinsa kuma yana buƙatar ɗan wasan ya nuna hazaka da ƙwazo a gasasshen kofin ƙwallon kafa ta duniya da za a yi a ƙasar Rasha wanda ita ce za ta nuna alamun ɗan wasan zai iya buga kungiyar ta Real Madrid iya abin da ya zama ba kenan daga nan dandalin VOA huta lafiya. Thank you.